Yeah,
more
my dog.
Hey, my dog.
OKSLP. OKSLP.
OKSLP. So not me, boy. Don't eat a guy. You know, I'm not a boss. Selfie inside me the pose. Bana some back camera. I not fi some front. The kid wanna buy bana so. Not fi some front. Kunga jiyan mota. Dai ne a baya sauran duk front. Fans di na ubangiji Allah ya barni da ku. Mu yi hoto mu manna su duk akan falango. In na zo show akan stage in ta fara ku. Ba ran komai ba na san harkan nan fa sai da ku. Click click, one shot, roll that thing, one pop. Me concord and a low low. One day I go blue like Pablo. Click click, one shot, roll that thing, one pop. Me concord and a low low. One day I go blue like Pablo. Okay, selfie, so not me bold. Don't need a guy, you know I'm not a boss. So road, I got done, got no more get a boss. So hold on, man, tired of suka, why so now can't you hold? Hating say kai hatara giving you day day a gidan dare mai dawa salo mai dawa ado mai dawa tsakanin tambura hidda drum ni ko da zazzaga hey you girl call me gold digger ba ko mai yauke zan ziga pareti I say so joji zuba baiti say mai wakoki I can do it now rufe kofofi ban tsallake duk gandokoki ni waye ne amma na cin kida ba wai na mutum ba duk mai san mutuwa cross my land magani mana dan banza kai na da rawani su kuma kansu duk da tozan kaza baki na da gora na safa spit din aji banza jimana who are you me ka iya kuma me zakai jimana go tell your papa wataran sai na sai da shi jimana wannan zallan intro ne ban fara ba jimana I got more to say amma hoto zan dauka selfie okay selfie so not me boy don't need a guy you know I'm not a boss so Basu horo, man tare su kawai zo dauke ni horo.